بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yammacin Asabar 20 ga watan Rabi'ul Akhir, hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437, daidai da 30 ga watan January shekarar miladiya ta 2016. Wannan shine kaset na 52 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad ولفا الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي واند أكفسني لسنا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني الله أبنك جيجي كان شيدا غافرا لتافن زاد المعاد موسوعة شيء تاريخ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتافني كومي دروانكا dangane da al'amuran da ke da alaka da rayuwa da tafarki da manhaji da karantawa da dabi'u da take-taken manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, dangane da hulɗa da kafirai wanda ake yaki da su, dangane da zaman shi da makwabta da iyalai, dangane da ibadojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkanin al'amuran da ke da alaka da rayuwarsa. Babu shakka Ibn Qayyim al-Jawziya malamai suna ainihin wato jinjina masa saboda wannan gagarumin aiki da yayi, musamman saboda lura da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana halin matafiyi nesa da kasar su ta Dimashku, yayin da yaje aikin haji a kasar Makka. Allah ubangije ya saka mishi alkhairi. A darasin da muka yi a baya, mun fara tattauna mas'alar da malam ya bijiro da ita a cikin ainihin wato fasilin da ya kulla dangane da bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wajen yin sunnonin rawatib, wato sallolin nafilfili waɗanda ake yi kafin ko bayan sallar farilla a cikin wuni da dare. A baya a karatun da muka yi, akwai wasu matsaloli guda biyu da ainihin wato za mu danyi wani ƙarin bayani akan su. Na farko, dangane da ainihin abinda malam ya faɗa na cewa yana daga cikin sunna dangane da sallolin ainihin sunanin rawatib, musamman ta magariba, a dinga sadar da ita da sallan magariba din, ko a dinga sadar da waɗannan sunnoni da sallan magariba da sallolin farilla ba tare da an yi wata magana a tsakankani ba. Akwai wasu hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka zo suke nuna wannan abun laisa ala itlaqihi, ba koyaushe ne haka ba. Akwai hadisin da al-Imamu Ahmad ya fitar da shi, wanda Malam Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadisi, wanda Sayyidina Umar ya shiga masallaci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, sai suka tarar da wani mutum ya idan da sallar farilla ya miƙe zai yi nafila ba tare da an samu wani abu ya shiga tsakankanin farilla da nafila ba, sai Umar ya hana shi yace kar ka sake kai wannan sallah. Yace fa innama halaka ahlul kitabi annahu lam yakun li salatihim faslu, abinda ya halakar da ahlul kitabi shine tsakanin sallar su ta farilla da na nafila babu wani abu da ke shiga tsakankani. Wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi da Abu Dawud. Sannan har ila yau al-Imam al-Baihaqi ya fitar da wata riwaya kwatankwacin wannan, ta zo da lafazin cewa Muawiya dan Abu Sufyan ya bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarnin kar a dinga sadar da sallar farilla da ta nafila sai an samu wani abu tsakankani kamar magana ko kuma wani abu makamancin haka. A cikin wata riwaya kuwa Sayyidina Umar ne yayi magana, sai manzon Allah ya ce Ahsan ibn al-Khattabi, Umar dan Khattabu ya kyautata. Sannan Bukhari ya yi babi musamman da ya kiraye shi da suna babul hadithi ya'ani ba'da raka'atayil fajr, haka ya kawo shi a cikin ainihin littafinsa babun da ke bayani akan yin magana bayan an yi raka'atul fajri ana jiran sallar asuba ya kawo hadisin Aisha radiyallahu anha wanda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yi raka'atul fajri yakan kishingida akan bangaren hannunsa na dama tace idan na riga na farka sai ya fara yi mini fira idan ko ban farka ba baya magana sai ya shiru abin sa dan haka kenan kaga yana nuna halaccin yin magana ayin bayan an yi nafila kafin sallah da halaccin yin magana bayan an yi nafila bayan an yi sallah farilla kafin nafila da zai a bayan su wanda kuma wannan shine ma yazo da hani a riwayar Umar cewa kar a sake a riwayar Muawiya kar mutun ya sake ya dinga hada sallar shi ta farilla da nafila ba tare da yayi ainihin wani abu wanda zai nuna ya gama wata sallah zai yi wata ba kamar ya fita daga masallacin sannan ya shigo ko ya miƙe canza waje ko ya yi magana ko makamancin haka anan ne malam Albani Nasiruddin da ya kawo wannan hadisin a cikin silsilar sahiha inda ya takhrijin wannan hadisin sai ya magana yake cewa anan ne ya kamata mu kula da cewa abubuwan da mafi yawan alhazai suke yi a kasar Makka to kuskure ne yace musamman alhazai mutanen kasar Turkiya zaka gansu da zaran liman ya sallama sallah yana sallamewa kawai ba ga sun miƙe kamar suna kamar masu buƙai za su ci gaba da yin nafili galibi mutane suna haka kasar Makka yace wannan kuskure ne Allah ubangiji ya tsare mu wannan shine magana ta farko akan cewa bayani dangane da sallar da za a yi ta nafila a jona ta da farilla ba tare da an yi magana ba magana ce da take mahallin niza tsakankanin malamai wadanda so shi da suka zo sun nuna mustahabbanci ko ainihin kyautata lalle lalle mutun ya sadar da ya raba tsakankanin sallar sa ta farilla da nafilar da ke bayan ta ko sallar shi ta nafila da farillar da ke bayan ta a samu wani abu ya shiga tsakani na magana ko canza waje ko fita da shigowa masallaci dan kada su yi kamar yana yin sallah ce kwaya daya wannan nasoshin suna goyen bayan wannan ainihin wato wajihin sai abu na biyu da muke so mu tunatar akan karatun da muka yi a baya shine dangane da sallar nafila wacce ake yi tare da la'asar sunnatul ainihin wato al'asr al-ba'diyya sallar la'asar nafila da ake yi a bayanta mun karanta a baya malam yace watin yin wannan nafila khususiya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a inda yayi alƙawarin cewa in yaje babun khususiya zai tattauna akan ta sannan ya kawo cewa babu laifi mutun na iya ramka wata nafila da ya rasa kamar yadda a aikace an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata haka sai dai wannan magana idda ai na khususiya shine abinda muke cewa lalle lalle malaman hadisi ba su saurara ma Ibnul Qayyim akan wannan magana ba akwai maganganu da malamai suke wajen da cewa babu dalili akan khususiya ga wani littafi mai suna I'lamu Ahlil Asri bisunniyatir rak'ataini ba'da al-Asr sanad da mutanen wannan zamani akan cewa yin nafila bayan sallar al-Asr sunna ne wannan sunna tana daga cikin sunnonin da gaba ɗayan mazhabobi ba su dauke ta ba amma malaman hadisi sun dauka kuma suna aiki da ita ta daga cikin sunnoni wanda aka ainihin wato yi watsi da su wanda Malam Albani Nasiruddin yake cewa yana daga cikin kuskure da ya yadu a cikin tafan fiqhu gaba ɗayan su hani game da yin waɗannan raka'o'i guda biyu da ma rashin ambaton su kwata-kwata a cikin lissafin raka'o'i na sunna na sunanin rawatib dan haka wannan nafila sunna ce jama'a mai littafin nan sunan shi Abul Harith Tahir ibn Najmuddin dalibin daliban Albani ne kamar kace jikan malam Albani ne a cikin ilimi malaman shi sune su mashhur su Abu Ubaida mashhur da su ainihin Salim ibn Idil Hilali da makamantansu yayi kokarin tattara maganganun malaman hadisi da nassoshin hadisai da suka zo wanda suke tabbatar da cewa lallai ana yin wannan nafila raka'a biyu bayan la'asar matukar la'asar din bata yi nisa yadda zai zama rana ta fara yin ja ko fatsi fatsi ba ya kawo hadisan da suka tabbatar da haka da maganganun malamai da asar daga wajen sahabbai cewa suna aikatawa da maganganun tabi'ai wanda su ma suka nuna ainihin halasti wasansu kuma suna aikatawa aikace. A takaicen takaitawa jama'a, yin nafila raka'a biyu bayan la'asar babu laifi, sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ita ma ana yin ta ne a gida, idan mutum ya sallar la'asar sai ya tafi gida sai ya je nafila biyu raka'a biyu, ma ya yi su da wurwuri ba tare da ya bari lokaci ya tafi har rana ta fara shirin faduwa ba. To wannan lokaci shine lokacin ainihin hani da haramci. Allah ubangiji ya samu dace. Zamu kuma cikin littafin inda malai yake cewa wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u ayu salataini akadu. Malaman fiqhu sun yi sabani akan cewa wacce ce daga cikin sallolin guda biyu wacce tafi ƙarfi tsakanin sunnatul fajri aw al-witri. Shin raka'atul fajri ne suka fi ƙarfi koko sallar witri? Ala qaulaini, malamai sun yi maganganu guda biyu. Wala yumkinu tarjihu bi ikhtilafil fuqaha'i fi wujubil witri. Yace ba zai yiwu kuma mu dauki dalilin da zamu rajjahantar da witri mu ce saboda malamai sun ce ko wasu daga cikin malamai sun ce witri wajibi ne, sai mu ce to dan haka witri yafi ƙarfi kenan. Yace wannan ba hujja bane. Faqad ikhtalafu aidan fi wujubi sunnatul fajr, dan game da ita raka'atul fajr din ma akwai sabani game da wajibci ko mustahabbanci, akwai waɗanda suke ganin wajibi ce. Malam yace wa sami'tu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, nace naji malamin musuluncin nan babban malamin mu inji Ibn al-Qayyim Ibn Taymiyyah Allah ya gafarta musu gaba daya, naji shi ya kulu yana cewa sunnatul fajr tajri majra bidayatul amali, ita raka'atul fajr tana gudana ne a matsayin farkon aiki da ake yi a cikin wuni, farkon ibadar wuni. Wal witru khatimatuhu, shi kuma witri shine karshen ibadar da ake yi, ma'ana da an tashi bacci ake yi raka'atul fajr, shi kuma witri da an yi shi kuma sai bacci. Dan haka sune sallolin da ake budewa da kuma rufe ayyukan sallah na wuni. Walidhalika kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yusalli al-fajr wal witra bi suratay al-ikhlas, dan haka ne aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana karanta suratul ikhlas a sallar witri da kuma sallar ainihin raka'atul fajr. Wa humal jami'atani, wadannan surori guda, wadannan sura suna dauke da ainihin tauhidul ilmi wal amal, suna dauke da tauhidi na ilimi da kuma na aiki. Suratul ikhlas yana ishara ga ikhlas din kanta da kuma qul ya ayyuhal kafiruna, sune ake hadawa biyu a ce musu suratul ikhlas. Wannan tana magana akan ainihin tsarkake tauhidin ilimi, ita ce qul huwa kenan, waccan kuma tsarkake tauhidin aiki, la a'budu ma ta'buduna, kaga aikin ibada kenan. Wannan kuma tauhidul asma'i was sifat shine na ilimi, to akan hada su tajawwuzan sai a ce musu suratul ikhlas. Ina fata mun gane wannan. Wa tauhidul ma'rifati wal irada, da kuma bayani akan tauhidin sanin Allah da sanin ainihin nufatar da Allah yake yi ma ayyuka. Wa tauhidul i'tiqadi wal qasdi, da kuma tauhidi na ainihin kudirci abu da nufatar shi. Intaha. Zancan al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ya kare. Sai Ibn Qayyim yace fa suratu qul huwallahu ahad, kaga dai ita qul huwallahu mutadamminatun li tauhid al-i'tiqadi wal ma'rifa, tana dauke da tauhidi na kudirce abu a zuciya da sanin Allah. Wa ma yajibu isbatuhu lirabb ta'ala min al-ahadiyyati al-munafiyati li mutlaqil musharakati bi wajhin min al-wujuhi, tana dauke da bayani akan tabbatar da dayantaka ga Allah, dayantaka wadda ke kore duk wata shirka ta duk wata fuska daga cikin fuskoki. Was-samadiyya, da kuma as-samadiyya, cewa da akai Allahu samad, Allah wanda yake ainihin gagaragasa, wanda bai da bukatar komai a gurin kowa, kuma kowa na da bukata a wurin sa, wanda yafi karfin kowa kuma kowa bai fi karfin sa ba, wanda ainihin wato ya daukaka akan kowa kuma babu wanda ya daukaka akan shi. As-samad al-muthbita lahu jami'a sifati al-kamal, wanda wannan siffa tana tabbatarwa da Allah dukkanin siffofin kamala, allati la yalhaquha naqsu, wanda wani tawaya baya iya riskan wannan sufofi bi wajihin min alwujuhi ta duk wata fuska daga cikin fuskoki wa nafil walid da kuma korewa Allah da wal walidi da korewa Allah mahaifi alladhi huwa min lawazin as-samadiyya wanda hakan na daga cikin tabbatar da cewa Allahu samad rashin da da iyayi wa ginahu wa ahadiyatuhu wa nafil kuf'il mutadamminu linafi tashbihi wattamthili wattanziri yace haka nan kuma da bayani akan dayantaka Allah ta wadatu daga ainihin a saman ma Allah wani kini sannan aka kore wa Allah wani wanda za a iya cewa gashi sa'an Allah ne wanda hakan yana dauke da kore kamantakekeniya ko yin kwatance ko kokarin gwama Allah da wani abun halitta فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال لله داك وانا السورة تقول هو الله آد تانت وكيد دوانا أبو ديكي تبتد دعينهن كمالا غا الله مدو كنسركي ونفي كل نقص عنه تانكم كوري دوانا توايا دا قبرن الله مدو كنسركي ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله داكم كوري سامورواني أبو كتنشيكو wani tsara ga Allah a cikin cikar Allah wa nafi mutlaqi shariki anhu da kuma kore duk wani yuwar a samu wanda zai tarayya da Allah akan wani abu wa hadhihi al-usulu hiya majami'u at-tauhid al-ilmi al-i'tiqadi wadannan ka'idojin sune matattaran tauhidi na sanin Allah da kudirce dayantaka Allah a zuciya alladhi yubayinu sahibuhu jami'a firqid dalali wa shirk wanda duk mutumin da ya samu ilimin sanin Allah ya kudirce cewa Allah daya ne to zai bambanta da duk hanyoyi da tafarkin bata ko shirka walzalika kanat ta'dilu thuluth alqur'ani dan haka ne aka ce qul huwallahu ahad daya take da wato 1 over 3 daya bisa ukun alqur'ani fa innal qur'ana dumin shi alqur'ani madaruhu alal khabari wal insha'i gaba ɗaya yana kekkewayawa ne akan labari ko kuma ainihin insha'i wato umarni da hani da makamantansu wal insha'u salasatu shi insha'in abu iri uku ne akwai amrun wa nahyun wa ibaha akwai abin da za a ce ayi da wanda aka ce ka ayi da wanda aka ce ayi ko ka ayi duk ɗaya ne wal khabaru naw'ani shi kuma labaran da ke cikin qur'ani iri biyu ne akwai khabarun anil khaliqi ta'ala bayani akan labarin Allah madaukakin sarki wa asma'ihi da bayani akan labarin sunayen Allah wa sifatihi wa ahkamihi da sifofin Allah da hukunce-hukuncen Allah wa khabarin da kuma labari na gaba an khalqihi akan halittun Allah tun daga mutane da sauran halittu da tsirrai da dabbobi da makamantansu fa ukhlisat suratu qul huwallahu ahad fa akhlasat suratu qul huwallahu ahad al khabar anhu sai zama qul huwa ta takaiti ne akan labarin Allah kadai wa an asma'ihi wa sifatihi da labarin sunaye da sifofin Allah fa adalat thuluth alqur'ani sai zama kamar tana matsayin 1 bisa 3 alqur'ani ne wa khallasat qari'aha almu'mina biha min ash-shirkil ilmi kuma ta zama ta tsarkake wanda ya karanta ta yayi imani da ita daga shirka a cikin ilimin sanin Allah kama khallasat suratu quliya ayyuhal kafiruna kamar yadda ƴaƙuwarta ita ce quliya ita kuma ta tsarkake mina shirki la amali ita kuma tana magana ne akan tsarkake mutane daga shirka ta aiki al iradi al qasadi shirka ta aiki wanda mutun zai nufata da kanshi yana sane yaje ya aikata abin da yake shirka ne wacin tana magana akan shirka ta wajen kudircewa a zuciya ikhlasin kudircewa a zuciya wannan kuma ikhlasin aikatawa wacin tana kore shirka kudircewa wannan kuma tana kore shirka ta aiki walamma kana alilmu qabla alamali malai yace yayin da yake a kaida wajibi ne ai ilimi kafin a fara aiki wa huwa imamuhu shi ilimi shine limamin aiki wa qaiduhu shine komanda shine jagoran aiki wa sa'iquhu kuma ilimi shine direban da ke tuka aiki wal hakimu alaihi ilimi shine mai hukunci akan nagarta ko rashin nagartar aiki wa manziluhu manaziluhu kuma wurin zaman ilimi nan ne tafarki ko burbushin inda aiki ke samu ya zauna. To dan haka ne kanat suratu qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal qur'ani, sai zama qul huwa to tana matsayin daya bisa ukun alqur'ani. Wal ahadithu bidhalika takadu tablugu mablaga tawatur, hadisan da suka zo suna bayyana wannan matsayin na qul huwallahu ahad cewa tana matsayin daya bisa ukun alqur'ani ne sun kusa a kira su da hadisai mutawatirai, ma'ana labari ne da zai ko ina burjigga shi. Wa qul ya ayyuhal kafiruna ta'dilu rub'al qur'ani, ita ko qul ya tana matsayin daya bisa hudun alqur'ani ne, inji ibnul qayyim. Wal hadithu bidhalika fi at-tirmidhi min riwayat ibn abbas radiyallahu anhuma yarfa'uhu, hadithin da yazo yana bayani akan cewa qul ya ita kuma tana matsayin daya bisa hudun alqur'ani ne, yazo a cikin littafin al-imamu at-tirmidhi da riwaya daga ibnu abbasin Allah ya kara masa yadda zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, yace manzon Allah ne yace idza zulzilat ta'dilu nisfal qur'ani, yace idza zulzilatil ardu zilzalaha, labarin lahira kenan ko, yace ita tana matsayin rabin alqur'ani ne. Wa qul huwallahu ahadu, ita kuma qul huwa ta'dilu thulutsal qur'ani, tana matsayin daya bisa ukun alqur'ani ne. Wa qul ya ayyuhal kafiruna, ita kuma qul ya ta'dilu rubu'al qur'ani, tana matsayin daya bisa hudun alqur'ani. Wannan hadisi ma da yace rawahu al-hakim fil mustadrak, al-imamu abu abdullah al-hakim shine ruwaito wannan hadisi a cikin littafin al-mustadrak ala sahihaini, wa qala hakim yace sahihul isnadi, isnadin shi ingantacce ne. Sai dai wannan magana ba daidai bace, a cikin isnadin akwai wani mutum mai suna Yaman ibn al-Mughira al-Anaj, malamai sun ce maturuki ne, da'ifi ne, ba a karbar riwayar sa. Malam Muhammad Nasir bin al-Albani Allah ya gafarta mishi a cikin ad-da'ifa a lamba ta 1343 yayi takhrijin wannan hadisi, kuma ya tabbatar da cewa lalle hadisi ne mai rauni da wannan ainihin cikakken riwaya akwai nakara a cikin sa. Wallahu ta'ala a'lam. Walamma kana shirkul amali al-idari aglaba ala nufusi li ajali mutaba'ati hawaha, yace yayin da ya zama shirka ta aiki, wanda mutum yake nufata ya aikata shirka a cikin aikinsa, wannan tafirin jayin zukatan mutane fiye da shirka aqida, ma'ana mutum musulmi zai yi wuya ya kudirce wani abu wanda ya saba wa aqidar gaskiya, amma kuma zai aikata aikin da ke bayuwa a matsayin aikin barna ne, yana da aqida cewa aikin babu kyau, amma zai iya yi ƙarya, shan giya, zina, sata, cin amana, sharri, kage, duk ayyuka ne wanda musulmai na iya aikata su, amma da wuya kaga musulmi yayi shirka a cikin zuciyarsa ya kudirce cewa Allah uku ne, irin na Kirista misali ko wani abu makamancin haka, wannan nabiyin ya fi wahala fiye da na farkon, ba haka bane jama'a? Shine abin da yake cewa shirka a wajen aiki tafi galabaitan zukatan mutane, saboda zuciya tana bin son ranta. Wa kasirun minha tartakibuhu ma'a ilmiha bi madarratihi wa butalanihi, mafi yawan zukata, mafi yawan mutane suna aikata sabo alhalin suna sanar cewa wannan sabon yana da cutarwa gare su, kuma ba daidai bane. Lima laha fihi min nailil agraji, amma suna aikatawa ne dan neman wata biyan bukatar duniya. Wa izalatuhu wa qal'atuhu minha as'abu, kuma cire wannan san duniya, cire wannan san ran a cikin zukatan mutane ya fi wahala fiye da cire musu asalin shirka, ba'a za iya mutane wa'azi su musulunta amma ba dole su bayyin sabo gaba daya ba. Ina fata mun gane wannan jama'a. Wa ashaddu min qal'i shirki al-ilmi wa izalatihi, cire shi yafi wahala fiye da cire shirka ta ainihin aqida da kawar da ita daga cikin zuciya. Li'anna hadha yazulu bil ilmi wa hujja, saboda shirka ta ilimi tana kaucewa da zaran ilimi yazo hujja ta zo. Wala yumkinu sahibihi an ya'lama shay'a ala ghairi ma huwa alayhi, wanda kuma duk wanda ya samu wannan ilimin bai isa ya ce ilimin ba haka bane, baka isa ka san abu a sabanin yadda yake ba, bi khilafi shirki al-iradi wal qasd, sabanin shirka ta aiki ta nufi. Fa inna sahibahu yartakibu ma yadilluhu al-ilmu bi butlanihi wa dararihi li'ajali ghalabati hawahu, wanda yake aikata sako zai iya sanin ilimin da yace wannan sakon babu kyau, amma san zuciyar shi da san wani abu na duniya da ya rinjaye shi sai ya kai shi ga aikata abinda san da yake yi ya san babu kyau. Amma shirka fa a wajen aqida to da wuya ya kai ga yin ta bayan ya san babu kyau. Wastila'u sultani shahwati, saboda kuma ainihin sha'awa abin duniya ta riga ta mamaye zuciyarsa. Wal ghadabi ala nafsihi, ko kuma ya riga yayi ainihin fushi da haka bai iya sawwara abubuwa yadda suke daidai. Faja'a min at-ta'kidi wat-takrari fi surati qul ya ayyuhal kafiruna, to wannan shi yasa qul ya tazo da maimai, saboda abinda take cewa a bari yana da wahalar bari fiye da abinda qul huwallahu at take cewa a bari. Shi yasa aka ce qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud, to da sai a tsaya. Amma maimaita wanda aka yi saboda wahala wajen barin abu, abinda ake cewa a bari yana da wahala aikata ayyukan da suke bayuwa ga ayyukan shirka. Sabanin kudirce shirka yana da matukar wahala. Yanzu misali, ko mata masu zuwa gumboka, babu wata mace da ke zuwa gumboka irin matan nan na musulmai da suke yin haukar zuwa wurin boka dan mallake miji da makamantansu. A cikin zuciyarsu sun yarda Allah ɗaya ne, ba su yarda bokan na Allah bane, amma wannan shirka ce ta aiki ko za su yi aikata ta. Amma kudurce bokan nan cewa Allah ne, ba za su yi wannan ba, saboda sun san a ilmanci Allah ɗaya ne. Ina fata mun gane jama'a. To haka mutum da zai je, duk wanda yake aikata sabo daga cikin kaba'ir ko wasu munanan ayyuka, waɗannan ayyukan su ma ma'anarsu shirka ne, shirka ne a cikin aiki. Amma wannan ba zai sa mutum ya ce abin halas ba ne, ya san haram ne wannan abin da yake ƙarya ko zina ko shan giya, a san da yake matuƙar musulmi ne ya san haram ne. Kuma ba zai iya ganganci ya ce halas ba ne, domin gangancin cewa halas ne yanzu shirka ce a cikin ilimi kenan, ba kowa ne ke iya wannan ba sai yanzu zindiki ne shi. Ina fata muna ganewa jama'a. Ma'ana sai wanda ya riga ya baran-baran da addinin Allah shi ne yake iya fitowa ya irin na Fir'auna ya ce shi ma Allah ne, kowa na ma Allah ne. Amma duk da haka mutane za su dinga aikata abubuwan da ke bayuwa izuwa ga shirka a ayyukansu, yana da wahalar bari fiye da wahalar barin wancan. To shi yasa suratul tana magana akan kore wannan shirka, sai aka yi maimaici bayan da aka ce la a'budu ma ta'budu wala antum abiduna ma a'budu, da sai a tsaya iyanan ku, sai a ƙara maimaitawa wala ana abidun ma abattu wala antum abiduna ma a'bud. Wannan maimaicin ne yake so ya fitan maka da hikimar da ta sa aka maimaita. Amma ita fa suratul ikhlasi sai ba a yi maimai ba, aka faɗa so ɗaya, saboda dama ya dace da fitra wannan haka yake. Duk wanda ya san Allah ɗaya ne ba zai sake yadda cewa kuma Allah ba ɗaya bane. Yace malam yaji misluhu, irin maimaita wanda irin shi bai zo ba, fi surati qul huwallahu ahad walamma kana alqur'anu shatarayni, yayin da zama qur'ani ana raba shi gida biyu, shataran fi dunya wa ahkamiha, rabin qur'ani bayani ne akan duniya da hukunce-hukuncen zaman duniya, shari'a da mu'amala da makamantansu, wa muta'alliqatiha da duk abin da ke da alaka da duniya, wal umuril waqi'a fiha min af'alil mukallifina wa ghayriha, da kuma bayani akan abubuwan da za su faru a duniya na ayyukan bayi da Allah ya daura musu da kwatankwacin abubuwa ire-iren waɗannan. Wa shataran ɗayan bangaren Qur'ani fil akhirati, bayani ne akan lahira wa ma yaqau fiha da abin da zai zo a lahira. Wa kana sutu idza zulzilat kad ukhlisat min awwalaha wa akhiraha li hadha ash-shatr, ita ko idza zulzilatil ardu zilzalaha, gabaki dayanta an kebance ta ne dan bayani akan abin da zai faru a lahira, ita ba ta yi magana akan abin da zai a duniya ba. Falam yadhkur fiha illa al-akhira, ba ambaci komai a cikin ta ba sai lahira. Wa abu ma yakunu fiha min ahwalin, da abin da zai faru a cikin lahira min ahwalil ardi wa sukkaniha, abinda zai faru da ƙasa ranar tashin alkiyama da ita da mutanen cikinta. Kanat ta'dilu nisfal qur'ani, dan haka ta zama kamar rabin alqur'ani ce kenan fa ahra bi hadha alhadith an yakuna sahiha ibn qayyim ke cewa dan haka ya dace a ce hadisin nan ya inganta duk da isnadin shi bai inganta ba amma bayanin da ya kawo haka yake cewa qul huwa daya bisa ukun alqur'ani cewa idza zulzilat rabin alqur'ani cewa quliya ita kuma ainihin daya bisa hudun alqur'ani shine wannan bayanin da ya gama sai yace dan haka hadisin nan ya dace a ce ya inganta saboda bayanin da ya kawo tabbatacce ne amma bai inganta ba wallahu a'lam wali hadha kana yaqra'u bi hataini surataini fi rak'atay tawafi wa li annahuma suratal ikhlas wat tauhid dan haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana karanta waɗannan raka'o'i waɗannan surori guda biyu qul huwa da quliya a raka'o'in tawafi idan mutun yayi tawafi a dakin Allah ana yin raka'atat tawaf bayan an yi shauki bakwai din nan to mutun zai zo ya ainihin samu waje a maqama Ibrahim ko inda ya sawwaka yayi raka'a biyu nafila ko to abinda ake karantawa a cikin su shine qul ya ayyuhal kafiruna da qul huwallahu ahad saboda mene li'annahuma suratal ikhlas wat tauhid saboda surorin da suke bayani akan tsarkake Allah da dayanta Allah kana yaftatihu bihima amalan nahari dan haka ne yake bude aikin wuni da su aikin wuni shine sallar raka'atul fajr a raka'atul fajr yazo cewa ko dai annabi sallallahu alaihi wasallama yakan karanta fatiha kadai a kowace raka'a saboda hadisin Aisha wanda Bukhari ya fitar wa take cewa saboda gaggawan sallar kamar ma kace bai karanta komai ba sai Fatiha ma'ana Fatiha kada yake karantawa kenan ya halasta haka ko kuma ya karanta Fatiha da qul huwallahu amin Fatiha da quliya da kuma Fatiha da qul huwallahu ahad al-Imam Muslim da Abu Dawud da Imam An-Nasa'i sun fitar da hadisi akan haka ko kuma yakan karanta a raka'a farko Fatiha da fadin Allah qulu amanna billahi wama unzila alaina a raka'a ta biyu Fatiha da qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ko kuma ya canza da wannan ta biyun ya karanta falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah cikin suratul maida kenan ko to waɗannan duka a cikin hadisin al-Imam Muslim jama'a kala uku kenan ko dai Fatiha kadai ko Fatiha da quliya a raka'a farko ko Fatiha da ainihin qul huwallahu a raka'a ta biyu ko Fatiha da quliya ahlal kitabi a ko qulu amanna billahi wama unzila ilayna ta cikin Baqara Fatiha a raka'a ta biyu da quliya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Ali Imran ko kuma ya juya ya sanya fadin Allah cewa a raka'a ta biyu falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah malamai suka ce a wannan wurin ne kai aka samu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah yake takaita akan wasu ayoyi kadai irin yadda mutane suke yago ayoyi dinnan a cikin surori khawatimus suwar ko kan izu ko kan sumuni yadda mutane suka saba dinnan wannan duka bid'a ne jama'a baya cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma mutane sun saba suna yi wannan kuma bai mai da shi sunna ba kawai da an gama Fatiha idan za a yi sallah doguwa to a karanta sura doguwa idan za a yi sallah gajera a karanta sallah a karanta raka'a gajera in za a yi sallah matsakaiciya a karanta raka'a sura matsakaiciya amma kawai mutun da an gama Fatiha sai ka ji ya yanko wani shafi a cikin ankabuti ko wani shafi a cikin shura to wannan yayi ne kawai jama'a musamman zaka yanzu mutane da suke yi za su duba a cikin me yake in ana cikin tashi hankali ne ko wani yanayi ko an je buki ne sai dauko ayoyin da suke magana akan aure irin wannan yana faruwa ayoyin aure an dawo daga jana'iza ne sai dauko innaka mayitun innahum mayituna irin da yana mutane shi ya saba da qur'ani ya iya fikin abin nan munasaba to wannan dai yayi ne mutane suke amma dai annabi baya haka jama'a ba ta mun gane wannan annabi bai yin wannan idan sallah gajera ce to sura gajera idan sallah doguwa ce sura doguwa in matsakaiciya ce sura matsakaiciya kuma duk akwai shi alqur'ani amma mutum ya ka sallah fa ta yi ba za a ce ba ta yi ba jama'a ina fata muna gane wannan jama'a. Allah ubangiji mu samu dace. Yace wa yahtimuhu bihima, haka kuma yake cike sallar sa da ita, ma'ana sallar karshe wutiri yana cike ta da ainihin wato qul huwallahu ahad. Idan zai yi wutiri da fiye da raka'a daya, kamar da raka'a uku, ya tabbata yakan karanta subhisma rabbikal a'la a raka'a farko, a raka'a ta biyu ya karanta qul ya ayyuhal kafirun, a raka'a ta uku ta karshe kenan sai ya karanta qul huwallahu ahad. Kuma abin da ya inganta kenan karanta qul huwallahu ahad din ita kadai, ba a jonawa da falaki da nasi. Abin da yazo akan haka bai inganta ba. Karanta littafin ainihin bulugul maram da tahqiqin samir ibnu amin az-zuhairi, babban malamin hadisi, Allah ya saka mishi alkhairi. Wa yarqara'u bihima fil hajj, to idan yaje aikin hajji ma wajen umara sai ya sake karanta waɗannan surori guda biyu, kamar yadda muka ji a ainihin wato raka'a biyu da ake yi na dawafi, alladhi huwa shi'arut tauhidi, wanda shi kuma aikin hajji shi tambarin tauhidi ne dama gaba ɗaya, shi yana nuna kadaita Allah da kuma cewa kowa bai isa ba sai Allah. Aikin hajji na suranta mana yanayi ne wanda ba wanda ya isa wani abu sai Allah, kowa duk girman shi, duk wadatar shi, duk sarautar shi, haka zai zo da sulle tumbur ya kwana cikin sanyi akan ƙasa, ba a cikin ɗaki ba ko otal ko wani waje mai alfarma. Haka za a watsar da mutane a Muzdalifa, haka za a wuna a cikin rana a ainihin wato Arafa, haka za a tako a dawo a aske kai, babu wani magana gayu ko alfarma ko wani high table ko wani kaza, kowa sai ya maza makaskanci a gaban Allah. Shine ma'anar wato karken shi'ar na addinin musulunci kenan aikin hajji. Babu wani wanda za a ganshi a ce wannan na musamman ne, kowa ɗaya ne, kamar yadda a wurin Allah duka ka mutane suke. Sai wanda yafi kawai shine wanda yafi takawa. In ka kalli mash'ari irin na Mina, to yanzu kowa ya gama rankwafa ne a gaban Allah. Akwai wanda a wajen in dai dan dukiya ne, to yafi karfin ya kwana kusa da kai, saboda yana da abin da duk ake nema a duniya na wadata. Amma ka zai zo da mayafi rabin kanshi a fili, rabin kafa shi a fili, haka zai kwanta yana rawar sanyi, dole anan zai kwana, kuma ibada ce. In bai kwana ba aikin hajjin bai yi ba. Idan kwana ne a hotel, zai iya kwana a duk wani hotel mai tsada ko duk wani daki na alfarma ya isa ya kwana. Amma yanzu ya zama ba komai ba a gaban Allah. Sannan talaka wanda bai da ko kwandala shi ma, Allah ya taimaka mishi ya samu hali ya je, sai ga kwankwasan shiga na mai kuɗi. Haka babu wani malami, babu wani attajiri, babu wani sarki, babu wanda za ka ganshi da rawani, balantana ka ganshi da wani odali ko da wasu dogare suna bin shi. Kowa bawan Allah ne kawai. Kuma me ake ta cewa kawai? Allah mun amsa kiranka, Allah mun amsa kiranka, labbaika Allahumma labbaika, ba ambaton kowa sai Allah. To a irin wannan yanayi sai manzon Allah in ya zo yin sallah, sai ya ƙara maimaita waɗannan maganganu na ayoyin tauhidin aiki da tauhidin aqida, dan mutane ya gane cewa tauhidi yafi komai muhimmanci a rayuwar nan. Kamar yadda malam ainihin mai littafin a Sarun Batar yake faɗa, shine Wahid Abdul Salam Bali yake cewa tauhidi shine abu mafi tsada da mumini ya mallaka a duniyar nan. Dan haka idan mutum ya sake ya asarar tauhidin sa, to ya gama asarar duk duniyar nan da kuma asarar lahira. Allah ka tsare mu daga asara irin wannan. To kamar yadda muka ce, zamu dan ƙara wasu bayanai jama'a game da falalau da ya ambata na suratul ikhlasi, wannan daga cikin littafin ainihin al-jami' li ahkamil qur'an, wanda aka fi sani da suna tafsirul qurtubi, tafsirin al-imamu abu abdullahi al-qurtubi, babban malami, Allah ya gafarta mishi. Babu shakka wannan littafi ne mai matukar kima a cikin ilimi na tafsiri. Ba zai yiwu a ce mutum yana fassara al-qur'ani kuma bai san qurtubi ba, ba zai yiwu ba, sai dai in dan takife ne irin yadda muke da su da yawa a nan kasar. Dan wani ma yana fassara alqur'ani, ana nuna shi a TV ko a ji shi a FM ko ai ta lodawa akan internet, amma bai taba ganin qurtubi ba. Wani riko Allah, akwai shi da yawa a nan kasa. Tunda a nan kasa har mata suna wannan zangayin, zaka ji mace wadda bata iya tada bakin alqur'ani ba a gidan radio, saboda wasu basu san abin da su yi da kuɗi ba, sun kashe kuɗi an sa ta a radio, tana ta zagin Allah. Duk muna ji a kasashen nan dan wannan zagin Allah ne. Ga sunan katti iri-iri wanda kamata ya aje a samu su aiki da za su dinga yi a gidan bulo ko ainihin wato gidan biredi su samu aikin yi, sai kowa ya rada rawani ya zo ya ce shi ma mufassiri ne, ya yi ta tafsiri, ya yi ta barna. Ana jinsu kuma tunda a ƙasar babu regulation, to shi kenan su ma malamai ne. in azumi ya wuce 20 su tafi umara a cika musu gidansu da kayan sallah shikenan da raguna da geron kunu sun ci ladan su amma da suna da ladan kenan Allah ya tsare mu a takeicen takeitawa a cikin wannan mujalladi na 10 al-Imam al-Qurtubi yake cewa daga shafi na 400 da ainihin wato 66 inda ya kawo bayani akan suratul ikhlas zamu karanta daga 68 ne 168 inda yake cewa al-qawlu fil ahadith al-warida fi fadli hadhihi as-sura bayani game da hadisan da suka zo dan tabbatar da falalar suratul ikhlas malam yace fi thalathatu masail a ciki akwai maganganu guda uku al-ula ta daya sabata fi sahih al-bukhari an abi sa'id al-khudri anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad ya tabbata a cikin littafin Imam al-Bukhari daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Sa'id al-Khudri yace yaji wani mutum yaji wani daban yana karanta qul huwallahu ahad yuraddiduha yana ta maimaitawa falamma asbaha jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa dhakara dhalika lahu wato wani ne yaji makwabcin shi yana sallar dare duk in ya mike raka'a qul huwa kawai yake karanta Fatiha da qul huwa Fatiha da qul huwa shi kuma yana ta sauke izufai da yawa da gari ya waye sai ya ga manzo Allah ya ce ina ji wannan ya ta sallar dare amma fa qul huwa kawai yake karantawa irin ya raina abin da wancan yake yi wa kana rajulu yataqalluha shi mutumin yana raini cewa dan kadan ne fa qul huwa kadai ai da kai bincinka kawai da yafi ko fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi innaha la ta'dilu thulthal qur'ani na rantse da Allah da raina ke hannunsa wannan sura tana matsayin 1/3 alqur'ani ne wa anhu qala daga abu sa'idin yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi manzan Allah yace wa sahabban shi aya ajizu ahadukum an yaqra'a thulthal qur'ani fi layla yanzu dayan ku ba zai iya karanta 1/3 qur'ani cikin dare ba fa shaqqa dhalika alaihi sai abun ya ba su tsoro suka ga cewa abun da yawa izu 20 wa qalu suka ce ayyuna yutiqu dhalika ya rasulullah da manzo Allah wa zai iya wannan karatu fa qala sai ce allahul wahidu samadu thulthul qur'ani ay qul huwallahu ahad 1/3 qur'ani shi kharajahu muslimun min hadisi abi darda'i bi ma'anahu yace muslim ma ya fitar da wannan hadisin abu darda'i da ma'anar wannan hadisin wa kharaja an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga sahabi abu huraira muslim ya fitar cewa manzon Allah yace ushidu fa inni sa'qra'u alaikum thulthal qur'ani ku tari yau a masallaci zan karanta muku 1/3 alqur'ani fa hashada man hashada sai mutane suka taru thumma kharaja nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama fa qara'a qul huwallahu ahad thumma dakhala manzon Allah ya fito sai karanta musu qul huwallahu ahad zuwa karshe kawai sai ya shiga gida abin shi faqala ba'dna li ba'd sai ana tajira sai aka fara fira sai wani yace inni ara hadha khabaran ja'ahu min as-sama'i ina tsammanin ya shiga ne ya anso wahayi ma'ana ba su dauka ya riga ya gama aikin da zai ba wato ya shiga ne ya fito fa dhaka alladhi adkhalahu wannan yasa ya shiga cikin gida thumma qala thumma kharaja fa qala inni qultu lakum sa'qra'u alaykum thulthal qur'ani ala innaha ta'dilu thulthal qur'ani yace ai na gaya muku zan karanta muku 1/3 alqur'ani to wannan sura da na karanta muku tana matsayin 1/3 alqur'ani duk wannan hadisi suna nan tsakanin bukhari da muslim jama'a kun ga magana da ibnu qayyim yake cewa hadisan sun kusa a ce mutawatirai ne ko qala ba'dul ulama'i wasu malamai sun ce innaha adalat thulthal qur'ani li ajli hadha al-ism tana matsayin 1/3 alqur'ani ne saboda wannan sunan alladhi huwa as-samad as-samad dake cikin ta fa innahu la yujadu fi ghayriha min as-suwari wannan sunan bai zo a wata sura ba kakab a cikin qur'ani sai anan wa kadhalika ahad hakanan lafazin ahad bai zo ba sai anan wa qila wasu kuma suka ce innal qur'ana unzila aslasan qur'ani an saukar da shi ne abu kala uku ne sulusan minhu ahkamu sulusi na farko yana magana akan hukunce-hukuncen ibada da mu'amala sallah azumi aure saki zakka gado da makamantansu wa sulusan minhu wa'adun wa wa'idun 1/3 kuma yana magana akan abubuwan da za a samu lada dawon da za a samu zanibi wa thulusan minhu asma'un wa sifatun dai bisa uku kuma sunaye da sifofin Allah wa qad jama'at qul huwallahu ahad ahadan aslasi ita ko ta dauke da daya bisa uku nan ne shine sunaye da sifofin Allah din wa huwal asma'u was sifat wa dalla ala hadha ta'wili ma fi sahih muslim daga cikin abin da ke goyen bayan wannan fassara hadisin cikin sahih muslim min hadisi abi darda'i an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama qala manzon Allah yace inna allaha jalla wa azza jazza alqur'ana thalathata ajza'i yace Allah madaukakin sarki ya raba alqur'ani zuwa gida uku faja'ala qul huwallahu ahad juz'an min ajza'il qur'ani kuma qul huwallahu ahad da yace daga cikin yanki uku na qur'ani wa hadha nassu Abu Abdullah al-Qurtubi yace kaga wannan nassi ne ba fasarar kowa bane manzon Allah da kanshi wannan fasara wa bi hadha al-ma'ana summiyat suratul ikhlas da aka ake ce mata suratul ikhlas domin ikhlasin daya bisa ukun qur'ani ya zo a cikin asbabun nuzul din ta cewa wani mutum ne kamar da zamu zo mu ji gashi yace as-saniya rawa muslimun an aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayaktatimu bi qul huwallahu ahad manzo Allah ya karanta rinduna za su je yaki sai da mal imamin in yazo sallah baya ya karanta duk wata sura da zai karanta kafin ya ruku'u sai ya karanta qul huwallahu ahad falamma raja'u zakaru zalika linnabi sallallahu alaihi wasallama ana zuwa sai suka kawo gulma suka ce ya manzo Allah gaskiya limamin mu yana yin wani abu da bamu gane ba kullun sai ya karanta qul huwallahu a kowace sallah in ya gama karatun kafin ya ruku'u faqala sai manzo Allah ya ce saluhu ku tambaye shi li ayi shay'in yasna'u zalika me yasa yake yin haka fasa'aluhu faqala li annaha sifatur rahmani ce dan tana bayani ne akan siffofin Allah mai rahama fa ana uhibbu an aqra'a biha ina son koyaushe in karanta ta faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce akhbiruhu anna Allah azza wa jalla yuhibbuhu ku gaya masa cewa Allah ubangiji yana kaunarsa wannan hadisi shi ma muslim ya fitar da shi warawa an at-tirmidhi an anas ibn warwi an at-tirmidhi an anas ibn malik qala kana rajulun min al-ansari ya'ummuhum fi masjid quba wani mutum daga cikin ansar yana limanci a masallacin quba wa kana kullu maftataha suratan yaqra'uha lahum fi salati faqra'a biha iftataha bi qul huwallahu ahad hatta yafruga minha sai zama duk sanda ya bude wata salla in ya karanta wata sura sai ya karanta qul huwallahu zai fara karanta qul huwallahu thumma yaqra'u bi suratin ukhra ma'aha sai kuma ya karanta wata sura bayan qul huwallahu ahad wancan yana gamawa da qul huwallahu shi kuma wannan da ita yake farawa wa kana yasna'u dhalika fi kulli rak'ati yana yin haka a kowace rak'a fa kallamahu ashabuhu sai mutanen masallacin suka ce gaskiya alga ta malam mu ba mu sayar wannan sallar da kake kullun sai ka karanta mana qul huwallahu ka dinga dan sisirkawa mana irin yan kwamitin nan masu zangayi fa qalu sai suka ce da shi innaka taqra'u bi hadhihi sura kullun kana karanta wannan sura thumma la tara annaha tujzi'uka kuma kai ba ka ganin ta isar hatta taqra'a bi suratin ukhra sai ka kara mana wata sura ba ka yanzu ma ake yi ba sai a taru a ce za a fawo liman ka'idojin da ya kamata ya salla akai to da suka gaya mishi haka sai ya ce suka ce da shi suka ce da shi fa imma an taqra'a biha ko dai ka dinga karanta mana qul huwa ita kadai wa imma an tabaha wa taqra'a bi suratin ukhra ko kuma ka aje ta gefe ka karanta wata ba mu yadda da sallah kullun raka'a ɗaya sura biyu ba qala sai ya ce ma ana bitarikiha yace wallahi bazan bari ba wa in ahbabtum amma in kuna so an aqummakum biha fa'altu in kuna son limanci na ci gaba da yi a yadda kuka ji dinnan irin shi kawai na iya wa in karihtum taraktukum in kun ba ku so sai na bari kawai amma ni ban canza irin sallata ba wa kanu yarawnahu afdalahu to kuma suna ganin girman shi yafi kowa falala a wajen su wa karihu an ya'ummahum ghayruhu ba su san kuma a ce ba shine liman ba suka shiga cikin haraji kenan ba su san irin sallar shi ko ba su san limancin wanda sai shi to da haka da suka tashi sai suka kai shi court of appeal kenan ko falamma atahum annabi sallallahu alaihi wasallama akhbaruhu alkhabara, da manzo Allah yana zuwa masallacin duk mako, manzo Allah na zuwa dama haka yake da wani babban malami ya sai ya ce alaga wata malama da tambaya ina hukuncin liman mai yin kaza to da wani aiki ina hukuncin wanda yace kaza ba kyau ba haka yake ba yanzu ba to irin wannan ne ta faru jama'a da aka fada wa manzon Allah fa qala ya fulan sai manzon Allah yace ya kai wani ma yamna'uka mimma ya'muru bihi ashabuka me yana ka aikata abinda mutananka suke so dan a zauna lafiya wa ma yahmiluka an taqra hadhihi sura fi kulli raka'a me yasa kake so dole sai ka karanta wannan sura fa qala ya rasulullah inni uhibbuha ya manzo Allah ni ina son wannan sura ne fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace inna hubbaha adkhalaka aljanna manzo Allah yace kaunan wannan sura ya kai ka aljanna ma'ana shi yanzu gaba ta kai shi ma da suka je suka faɗi wannan sakon wa qala tirmidhi yace hadha hadithun hasanun gharibun sahihun qala ibn al-arab al-imam abubakar ibn al-arab a cikin ahkamul qur'an yace fa kana hadha dalilan ala annahu yajuzu takrar suratin fi kulli rak'ati yace wannan dalili ne akan halascin maimaita sura a cikin duk wata raka'a kai sallar dare gaba daya ko sallar asuba ko sallar magriba ko la'asar ya zama dukkanin raka'o'in kana maimaita sura ya halasta wa qad ra'aytu ala babil asbati fi ma yaqrubu minhu yace lokacin da naje kasar kasar Palestine kenan naga wato a wata kofa da ake ce ma babul asbati a masallacin da ke kusa da kofar wannan shiga garin imaman naga wani limami min jumlatis samaniyati wal 20 imaman daga cikin limaman da na gani masu sallah a wajen su 28 kana yusalli fihi tarawih yana yin sallar tarawih fi ramadana bil atrak yana wa mutanen shi turkawa sallar tarawi a wannan masallacin cikin watan ramadana fa yaqra'u fi kulli raka'atin alhamdulillahi wa qul huwallahu ahad sai yana karanta a kowace raka'a yayi fatiha sai ya karanta qul huwallahu ahad hatta yatimma tarawiha har ya gama gaba ɗaya sallolin daren nan takhfifan alaihi yana saukakawa kanshi da mutanen shi wa ragabatan fi fadliha da kuma fata da yake yi na samun falalarta sai ya ce walaysa min as-sunnati khatmul qur'ani fi ramadana yace baya cikin sunna a ce sai an sauke alqur'ani a watan ramadan ya ku ahlus sunna jama'a mu kene yin bid'a jama'a bid'aci ahlus sunna suna bid'a ba an ga mutane wannan abun an fada amma mutane sun kici har yanda rika sun samu abun fada akan mu a ce za a raba kullun sai an yi izu shida bayan kwana 20 ko 30 kenan ko an sauke ko kuma idan sallar dare din nan da yake mai sunanta ma qiyamul layl ko na kwanakin 10 karke a ce kullun sai an yi izu shida shine mai izu shida kullun ko mun ko ana ha maza ha mata sai an yi izu shida dan ana so ne dole sai an sauke ya ahlus sunna ina ka samu wannan cikin addinin annabi wallahi babu wannan daga cikin hanyoyin da shaytan yake bi na ya batar da mutane alhalin suna gana akan addini suke tsakani da Allah wannan ba addini bane ka ji maganan Abubakar ibn al-Arab shekara wajen 900 da suka wuce yace walaysa min as-sunnati khatmul qur'ani fi ramadana an faɗi wannan hawa suka ce za su yi raddi ko za su kawo hujja ba wata hujja jama'a san rai ne kawai faqra'u ma tayassara min abinda ya sauka an anyi izu daya yayi izu biyar yayi aya goma yayi qul huwallahu kadai tayi ya zama ana nawa'antawa in an ga nishadi ayi da yawa in an fara da wuri ayi da yawa in fact ko tahajjudi da za a ce dole sai karfe kaza za a fara duk wannan baya cikin sunna jama'a in an zo kawai mutane sun tare ayi in ba su tare ba a jira ko wannan plate da ake sakawa a cikin masallatai allo dauke da lokutan sallah wannan ba jinin Allah bane wannan ma duk wasu bidiyo ne da aka kawo su cikin zamani da itimadi shi kanshi akan kalanda cewa sai abinda kalanda ta ce bayan ga abinda Allah ya ce ga abinda manzon Allah ya fasara Allah ya faɗa cikin Qur'ani cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta mai tafiya da lokaci Jibril ya zo ya bayyana wa manzon Allah lokutan sallah da hadisin nan shine hadisi na farko a cikin muwadda a aikace manzon Allah ya aikata aka gani sallar asuba lokaci kaza, sallar azhar lokaci kaza, la'asar magariba isha, abinda ake so ya zama ladani yana da wannan ilimin, ya san wannan ilimin. Dama cikin hadisi manzo Allah ya ce ladani amintacce ne a gun al'umma, duk san da yaga lokaci yayi ya kira, ya zama yana da hangen nesan gane yaushe lokaci canza. Amma yanzu ko sai a je a ce wata kalanda timing committee kai a rataye duk wata yayi kai a falle da ita ake itimadi, wannan ma bid'a ne jama'a, ba addinin manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallama. Ko kuma a zo a daura wani allo ai ajalai a rubuta sallah, kiran sallah, iqama, jiran liman, ayi wani timetable haka, wani jadawali, wannan kaga an ce 5 da minti 3, 5 da minti 8, jiran liman minti 5, ai naka samu wannan ya zama shi'ar a masallatan mu. Sai a ce ita kuma magariba faduwar rana, to ai shine asali wannan. Da sai a ce asuba fitowan alfajir, azhar a ce zawali, la'asar idan inuwa ta kai tsawon abu, magariba faduwar rana, isha'i buyan shafaki. In ka sa wannan baka yi bid'a ba, dan shine asali. Amma me yasa aka jirkita abin ya koma wani abu daban? Kuma yanzu duk masallati ana yin waɗannan magana nan ma da muke za a ce mu mun cika zafin kai ne. Amma sai mutum ya kawo mana ina yake addini, zaka ji sasu ce ne ai mu ba mu yi da sunan bid'a ko muna neman lada ba, wannan bai isa hujja ba, bai isa hujja ba. Hujja tunda kun kawo shi cikin masallaci da sunan wani bangare na sha'air na addini, to ku kawo hujjar shi, ku kawo hujjar shi. In ba ku da hujja ku cire kawai. Duk abinda a zamanin salaf suna da imkaniyar yin shi, idan ba su yi shi ba baya cikin addini. Mu ji wannan, koda kuwa ba asalin addinin ba ne, amma in ba su da imkaniya, idan muka samu imkaniya za mu iya yi tunda ba asalin addini ba ne. Alal misali yanzu wannan tiles da ake sakawa masallaci da penti da ake masallaci, masallacin salaf ba su da wannan, amma a lokacin ba su da wannan wayewar kan ta ilimin da za su iya yi. Amma yanzu kaman jallayi da ake akan sahu, a ja penti ko a ja salatin ko makamancin shi, a zamanin su ƙasa ce ma a masallacin, amma ba sa jallayi. Kawai ko jallayi da ƙasa kawai za a samu itace ne kawai a ja, kuma ilimin su ya kai shi ya kama ba su yi ba. Da aka jallayi da ake ana ganin dole ne sai an jawo sahu layi ba kyau. Me yasa? Saboda salaf za su iya yi ba su yi ba. Kawaid ne ake bi na wajen gane abubuwa cewa ba addini ba ne. Ka duba gani jama'a, yanzu ya zama mana al'adu a masallatan mu dole wai sai an zo duk ana ta wasu jallayi, ana wani aune-aune, dina ka samu wannan. Duk wannan zangayi ne, wannan duka tanattu'i ne, wuce makadi da rawa ne. To haka game da sallar tarawih jama'a, na farko sanya lasifika da ake tsakar dare a hana mutane bacci ba sunna bane. Idan za ku sa lasifika ya zama labudda, to ku sa iya buƙatarku, iya wanda za ku ci. Amma sauran mutane suna son su yi bacci ko kuma suna yin sallolinsu a wasu wuri, Qur'ani na wasu na shiga na wasu, wannan ba daidai bane jama'a. Sannan ba dole bane a ce sai an yi izu kada kaza, an yi prescribing dole sai an yi izu kaza, ba dole bane. Rike Al-Qur'ani da mamu suke yi, kowa rike da Qur'anin shi, wannan ma bid'a ne. Idan liman ya haddace fa biha wa ni'mat, in bai haddace ba ya samu ya rike Qur'ani, dan an samu wannan daga salaf suna yin haka. Amma kai mamu me kake da Qur'ani, cewa kai ka saurara kai ta dabburi, sai wani ya ce wai yana neman ya dinga tada liman ne, to sai ka je ka koyi hadda, da hadda ake tada liman ba da buɗe Al-Qur'ani ba, sai ka je ka zama alarma tukunna, shine zaka zo ka zama mai tada liman. Sannan haka rerawa da ake yi ma ainihin addu'o'in da ake yi a wutari, da tsawaita addu'ar wutari wajen awa guda, ina ka samu wannan shi ma? Ai ta addu'a har a dinga faɗan abin da ya saba wa ka'idar shari'a, har a dinga cewa Allah wai ya Allah la tada'a fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wannan daga cikin bidiyoyin addu'a. Yi ma Allah sharadin cewa Allah kar ka bari mu bannan sai ka gafarta mana, wala aiban illa satarta, wala hamman illa farrajta, wala kaza wala kaza. Duk waɗannan jama'a wallahi zangayi ne, baya cikin addinin Allah. Kuma saboda mutane suna yin addini ne kawai yadda suka ga ana yi, yayi kawai, yayi ne, ba sa karantawa a cikin karatu. Duk wanda yake wannan kace yana maka shi a cikin hadisi tukunna, ko a cikin maganganun malamai magabata yana maka shi. ya ji wani balarabe ne kawai yana yi shi ma ya dauka balarabe to wahayi aka mushi halama tukari ne shi ma ba balarabe bane dan uwanka ne tukari kawai ya zauna ne kasa mai tsarki gemin shi yayi lukui lukui hala shi ma an kabi biya dan Afirka ne ma ba ma balaraban bane to kuma da bahashime ne ba hujja bane suna nan abubuwa da yawa aka birjik zaka ga ana yin su jama'a suna yin su waɗanda suke ba daidai bane sa'annan jama'a daga cikin abubuwan kuma da zaka ga muna yi a wurin sallolin mu irin waɗannan shine wai sai mutun yazo ana sallah wai sai yazo na yi ta bacci sai yaji za a yi ruku kawai sai ya miƙe wai ya ci gaba da sallah kuma kada ka je kai baccin kawai tun farko ba dole bacci suna nan da yawa jama'a birjik saboda a zama yayi ne da ake yin shi a matsayin ibada ba haka yake ba amma yanzu kowane masallaci suma suna tarawi suna qiyamul layli shikenan sun mai da abun yayi suna yi suna wa'azi ana sassaka wa'azi a tsakankani duk wannan ma wani salo ne na bid'a shi ma da an yi raka'a biyu ayi wa'azi an yi raka'a biyu a sake yin wa'azi ina ka samu wannan ina ka samu wannan jama'a akwai wanda ya karanta shi a cikin karatu kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin duk ba wanda ya karanta wannan a karatu mutane ne kawai jamaluhu suke kyautata abu kawai sai su nafaza tun ana yi daya biyu har sai ya zama yayi in ka zo ka ce ba kyau sai aka katsananta amma kawai hujja shine ina yake a karatu su dai sallolin akwai su a karatu rakawoyin da ake yi da lokacin da ake yin su da irin hay'ar da ake yin su amma duk waɗannan ƙara-ƙaran da ake yana suke a karatu da aka dan dariƙa suka kawo duk bidiyoyin da suka kawo to yanzu kuma ahlus sunna su ma suna kawo da haka kawai wanne zai ga ai abu kaza yana da kyau idan za a ce bai da kyau dan me za a ce ba za a tana da rahimu manzon Allah ba ai abu ne mai kyau saboda girman manzon Allah ne fadan tarihin shi ne fadan mu'jizar shi ne ambatan shi ne yayata alheran shi ne sai ga wannan ya mushi kyau kawai sai ya ce addini ne sai ya ci gaba da yi to haka wani zai ga ah to tunda mutane sun hadu ana sallah ai gara musu wazi akwai yin iska akwai yan wiwi akwai takadare daga nan sai su shiru zama ustazai kawai sai ya ci gaba da wannan wazi fine to waye ce kuma ka mai da shi sunna kullun sai kai duk in an yi raka'a biyu sai kai wazi haka addu'a ai ramadana ne lokacin an sa addu'a ne sai ai ta addu'a har gari ya waye wasu sai rasa asuba ana addu'a kafin ka je ango ku kai sahur an yi asuba wala jama'a duk waɗannan ba addini bane kuma dole sai mun gyara ya mu ahlus sunna ubangiji Allah ya tsare mu qultu malan ainihin al-qurtubi yace wa hadha nassu qawli malik wannan kuma ita ce irin maganan maliku qala malikun maliku yace walaysa khatmul qur'ani fil masajid bi sunna sauki alqur'ani a masallatai lokacin azumi imam malik yace ba sunna bane ina malikiya to ya isa ka wannan ko sauran aje a karanta a ciki dan so mun tabu ne kawai daga littafin al-imam al-qurtubi abu abdullahi tafsirin da aka fi sani da suna al-jami'u li ahkamil qur'an ubangiji Allah ya sa mu dace ba za mu koma cikin littafin mu na ainihin zadul ma'adi fi hadi khairil ibadi malan yace fasdun wa kana sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama yattaji'u ba'da sunnati al-fajr ala shiqqihi al-ayman manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama ya kasance idan ya gama raka'atul fajr sai ya kishingida akan bangaren damarsa yana daga zaune zaman tahiyya zaman sallah din nan kawai sai ya kishingida ya kwanta akan ainihin hannun damarsa ya miƙe kafarsa ta koma hagu ta koma bangaren hagunsa kenan kamar yanda ka ce arewa sai ko kuma ya batta a lankwashe sai ya kishingida akan hannunsa haka manzon Allah yakan yi wannan har a zo a kira shi zuwa ga sallah asuba hadha alladhi sabata anhu fi sahihayn min hadith aisha radiyallahu anha wannan shine inganta ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a cikin hadithin bukhari da muslim da aisha ta ruwaito wa zakara tirmidhi min hadith abi hurairata radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallama annahu qala yace manzon Allah ne yace idza salla ahadukum rak'ataini qabla salati subhi falyattaji ala janbihi al-ayman yace idan dayanku ya ainihin yi sallar raka'a biyu na ainihin nafila asuba to ya kishingida akan hannunsa na dama qala at-tirmidhi hadithun hasanun gharibun wa sami'tu ibn taymiya yaqulu hadha batil wa laysa bi sahih وانما الصحيح انه الفعل للامر بها مالن yace naji babban malamin mu ibnu taymiya Allah ya kara mishi rahama yana cewa riwayat tazo da cewa manzon Allah ya bada umarni to bata inganta ba munkara ce abinda ya tabbata shine yayi a aikace kamar wancan hadisin na abda'u bima bada Allahu bihi a aikin haji da manzon Allah ya zo zai yi safa da marwa sai ya ce zan fara da abinda Allah ya fara da shi a matsayin yana bada labari ga abinda zai fara shine Allah ya fara ambatan safa da haka sai ya fara zuwa ya hau dutsen safa yayi addu'a daga nan ya sako ya gangara zuwa marwa haka yayi kamar tabbata cikin sahih muslim da sai wata riwaya shadza tazo da lafazin umarni cewa ibda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abinda Allah ya fara da shi wannan riwaya tana cikin littafin Imam Muslim amma shadza ce domin riwaya ce da wani da bai kai a karbi tafarrudin shi ba akan tafarrudi na sauran fiqat shine ya kawo wannan riwaya kan ta littafin ainihin da muka ambata da zunan Samir ibnu Amin az-Zuhairi mai tahqiqin littafin Bulughul Maram Allah ya samu dace to irin haka ne nan ma ya faru cewa riwaya da tazo da magana akan umarni bata tabbata ba amma riwaya da tazo akan bayar da labarin a aikatan manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wasallama to wannan ta tabbata kuma da ma shi aiki yana iya daukan ta'awilat yana iya daukan fassarori da ainihin yadda za a iya wajahantar da shi a bisa halacci ko wani abu makamancin haka wa innama sahihul fi'lu lil amru biha abinda ya inganta shine aiki ba umarni ba wal amru tafarrada bihi Abdul Wahid ibn Ziyad wa ghalata fihi wanda ya kadaitu da ruwaito magana akan umarnin shine wani mutum mai suna Abdul Wahid ibn Ziyad yayi kuskure a wajen ruwaito shi da lafazin umarni wa amma ibn Hazm wa man taba'ahu wa innahum yujibuna hadhihi ad-daj'a wani mutum Ibn Hazm da wanda suka bi shi a cikin fiqihun sa na zahiriya sun ce wajibi ne kai wannan kishin gidan suka ce in ma baka yi ba baka da sallah asuba wanda diyar ka atal fajiri bai kishin gida ba ya tashi ta suka ce in ya asuba bata yi ba wannan tsabaragen wato zahiriya ce ta kama su ana Allah gafarta musu wa yubtil Ibn Hazm salata man lam yattajiha bi hadha al-hadith kaji zancan Ibn Hazm yana barnatar da sallar wanda bai yi wannan kishin gida ba saboda wannan hadisin wa hadha mimma tafarrada bihi anil umma wannan na daga cikin fiqihun Ibn Hazm wanda ya kadaita da shi duk duniya babu mai wannan fatawar shi yana da irin waɗannan afrad din suna nan burjik a cikin maganganun sa sai ya ce wa ra'aytu mujalladan li ba'di ashabihi qad nasara fihi hadha al madhhaba Ibn al-Qayyim yake cewa naga wani dan littafi da wani mai bin mazhabin zahiriya yayi a cikin wannan littafin yana goyen bayan wannan magana cewa dole idan kai rakatul fajr sai ka kishin gida sannan zaka tashi ka tafi masallaci koda kana jin ana ta da iqama idan baka yi haka ba yace baka da sallah asuba rana wannan babu shakka kuskure ne wa kad zakara Abdul Razzaq fil musannaf amma amrin an ayyuba an ibn sirina anna aba Musa wa Rafi' ibn Khadij wa Anas ibn Malik radiyallahu anhum kanu yattaj'una ba'da rak'atay al-fajr wa ya'muruna bi dhalika al-imam Abdul Razzaq as-Sanani babban malami Allah ya gafarta mishi a cikin al-musannaf din sa ya ruwaito daga Ma'mar daga Ayyub daga Muhammad ibn Sirina aka ce Abu Musa al-Ash'ari da Rafi' dan Khadij da Anas dan Malik dukkanin su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anhum kanu yattaj'una ba'da rak'atay al-fajr sun kasance suna kishin gida bayan sun yi rak'atul fajr wa ya'muruna bidhalika kuma suna bada umarnin cewa a dinga yi wa zakara amma amrin an ayyuba sannan sai shi Abdul Razzaq as-Sanani ya kara ambata daga Ma'mar daga Ayyuba an Nafi'in an Ibn Umar kana anna Ibn Umar kana la yaf'alu cewa Abdullahi dan Umar baya aikata wannan baya kishin gida daman wannan shine dabi'ar littafin musannaf na Abdul Razzaq da ma na Ibn Abi Shayba yakan kawo ainihin wato fatawoyi da ayyukan sahabbai waɗanda suka goyi bayan wannan fatawa da wanda suka goyi bayan akasinta bayan da ya kawo na Anas da Rafi'u dan Khadij da Abu Musa al-Ash'ari sai kuma ya kawo na ainihin Abdullahi dan Umar cewa shi kuma baya yin haka wa yaqulu yana cewa kafana bit taslim sallama ta wadatar mana don daman abin da ake so ya kasance shine a bambanta tsakanin asuba da za ta biyo baya da waccan nafila kamar da muka fara a farkon karatun nan cewa duk nafilar da za a yi kafin ko bayan farilla yana daga cikin mustahabbi wani abu ya ratsa tsakankanin su kamar fita daga masallaci da dawowa ko yin magana ko canza waje dan ya zama an samu faslu an samu bambancewa tsakanin farilla da aka gama da nafilar da za a yi ko nafilar da aka gama da farillar da za a yi to da haka idan mutum yayin sallar rak'atul fajr kamar galibin mutane da suke a masallatai to sai ya dan kishingida dan ya zama a aikace ya bambance tsakanin wannan nafilar da kuma sallar asuba da dai yanzu dan in ya zauna kawai ya sallame ya miƙe ya ci gaba da salla sai yayi kamar sallolin a hada suke da juna ina fata mun gane wannan to sai ibn umar yace a shi baya yin wannan sallama da yayi ta sallame nafilar yana ganin ta wadatar daga sai yayi wannan kishingida wa zakara an ibn jurayj sannan sai abdur razzaq as-sanani ya ambata daga ibn jurayj cewa akhbarani man usaddiqu anna aisha radhiyallahu anha kanat taqulu wani wanda ya gaskata shi yana bani labarin cewa aisha tana cewa innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lam yakun yattaji'u li sunnati cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kishingida ba wai dan wannan abun addini bane walakinahu kana yad'abu laylahu fayastarihu ya kasance yana shan aiki ne yana aikin ibada cikin dare yakan tsaya yayi dogon salla yayi dogon ruku'u dogon sujuda tilawa kunuti da yake yi yana yin kuka har kafafun shi suna kumbura kamar yadda zuwa cikin hadisi to shine idan ya gama sallar ya gama ainihin waɗannan dogayen ibadoji yazo yayi rak'atul fajri to sai ya dan kishingida dan ya dan sauƙaƙa wa jikin shi ma'ana yana hutawa ne kenan wanda ke da bukata shi zai yi wannan abin Aisha a ɗakin ta aka yi kuma ta ruwaito wannan shine fahimtar ta da aka fahimta ta da ƙarfi ƙwarai wajen fassara ma'anar wannan hadisi cewa wanda ke da bukata ne kenan wanda ya kwana bacci bai tashi ba tun bayan sallar isha sai da alam ya buga karfe 4 da rabi ko sai da aka ruda gari da kiran sallah sannan ya farka to wannan ya gama hutawa da zai yi ko bai bukata wani hutu wannan to ba sai ya kishingida ba amma wanda yayi wani aiki na wahala sawa'un ibada ce ko aikin duniya kama a ce direba ne ya kwana yana tafiya ko mai gadi ne yana tsaye a bakin gidan wani mai kudi ya sha sanyin duniyar nan sannan zai yi sallah asuba kaga babu laifi wannan da ya kishingida dan ya dan huta ko likita ne a cikin asibiti ya kwana aiki yana da call ko duk wani aiki da yasa ka sha wahala ko ƴan makaranta an zo jarabawa ana ta nazari ana ta haddace ana till day break ana kwana karatu ko ko makamanci abu irin wannan to idan mutun yazo yi babu laifi dan ya kishingida domin abu ne na bukata qala sai ya ce wa kana ibn umara yahsibuhum idza ra'ahum yattaji'una ala aymanihim ibn umar ya kasance a cikin masallaci idan ya kai kishingida sai ya dauki tsakuwa sai ya jife ka da ita ma'ana ka tashi sai ya hana ka sai ce wa kana wa zakara ibn abi shayba an abi bakr an abi an abi siddiq an-naji anna ibn umar ra'a qauman ittaja'u ba'da rak'atay al-fajr fa arsala ilayhim fanahahu yace sayyidina abdullahi dan umar ya ga wasu mutane sun kishingida bayan sun yi rak'atul fajr sai ya aika musu da sako cewa su daina fa qalu sai suka ce nuridu bi zalika sunnah ai mu muna son mai aiki da sunna ne fa qala ibn umar sai ibn umar yace irji ilaihim wa akhbirhum annaha bid'a yace kaje ka ce musu wannan da suke bid'a ne wa qala abu mijlazin sa'altu ibn umar anha fa qala yal'abu bikum ash-shaytan na tambayi abdullahi dan umar game da wannan abu sai yace shaytan ne yake wasa da ku fa shi sa kuke ganin kamar sunna ne wa qala ibn umar radiyallahu anhu ma balur rajuli idha salla ar-rak'atayn yaf'alu kama yaf'alu al-himari idza tamaka, yace me yasa mutun ne wai zai yi sallah bayan ya gama kuma sai ya zo ya dinga yin irin abin da jaki yake in yana wanka, wankan jaki da yake a cikin ainihin ƙasa yana jujjuyawa. A takeice Ibnu Umar ya rayu ne a lokacin da mutane suke yin wannan abin na garabi, ba irin wancan na sunna da ake faruwa a cikin al'adar manzon Allah ainihin shariyarsa ba sallallahu alaihi wa sallama. Kamar yadda muka ambata, wannan gwargwadon bukata ne, wanda ke da bukata zai iya yi, wanda bai da bukata ba dole sai yayi ba. Ba sunna ce wadda take ta ainihin sunna shari'a ba, a'a sunna ce anan ta al'adar da manzon Allah ya rayu akai. To abu ne mai kyau ga wanda ya samu kanshi a cikin wannan yanayi, amma ga wanda bai samu kanshi a cikin wannan yanayin ba, alal misali a ce ga yacin an fara sallah kai kuma kana kishingide, kaga wannan ba yanayi ne mai kyau ba, shine shedan yayi wasa da kai din kenan. Ubangiji Allah ya tsare mu daga wasa da shedan yake da mutane. Wa kad gala fi hadhihi daj'a ta'ifatani, mallan yace an samu bangarori guda biyu sun wuce makadi da rawa dangane da bayani akan wannan dan kishingida. Wa tawassata fiha ta'ifatun thalitha, an samu kuma wani bangare na mutane daga cikin malamai wanda suka yi tsaka-tsaki. Fa aujabaha jama'atun min ahli adh-dhahir, an samu yan zahiriya sun ce dole ne kamar yadda muka ji. Wa abtalus salata bi tarkiha, suka ce wanda duk bai yi ba sallar shi ta lalace. Ka Ibn Hazm wa man wafaqahu, kamar Ibn Hazm da waɗanda suka bi shi akan fatawashi. Wa kariha jama'atun min al-fuqahai, wasu malaman fiqhu kuma suka ce ba kyau. Wasammauha bid'a, suka ce bid'a ce, su ne ɗayan ɓangaren da suka zaƙe ɗin kenan. Wa tawassata fiha malikun wa ghayruhu, al-imam malik shi kuma ya yi tsaka-tsaki shi da wasu shi, su ne a tsaka-tsaki. Falam yarau biha ba'asan liman fa'alaha rahatan, suka ce wanda ya yi don neman hutawa to babu laifi a kan shi. Wa karihuha liman fa'alaha istinana, suka ce kuma wanda yake yi wai da sunan sunna to wannan shine abin kyama. Wastahabbaha ta'ifatun alal itlaq, wasu kuma suka ce mustahabbi ne babu laifi. Sawa'un istaraha biha amla, shin wannan yayi ne dan hutu ko kuwa. Wahtajju bi hadisi abi huraira, suka yi hujja da wancan hadisin na abu huraira wanda mun ji bai inganta ba. Wallazina karihuha minhum man ihtajja bi athari sahaba ka ibn umara wa ghairi, waɗanda kuma suka ce babu kyau bid'a ne, sun yi hujja da ainihin hadisancan da aka ji daga sahabbai kamar daga Abdullahi dan Umar. Haythu kana yahsibu man fa'alaha, inda muka ji yana ɗaukan tsakuwa ya jefi wanda ya aikata. Wa minhum man ankara fi'lan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama laha, wasu kuma suka ce sam manzon Allah ma bai ba. Wa qala, suka ce as-sahihu min ittija'ihi anna ittija'ahu kana ba'da al-witr, suka ce yana kishingida ne bayan wuturi. Wa qabla raka'atay al-fajr, da kuma kafin yayi raka'atul fajr, kama huwa musarrahun bihi fi hadith ibn Abbas, kama yadda yazo qarara a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas. Qala wa amma hadith Aisha fa ikhtalifa ala ibn Shihab fihi, shi ko wannan hadithin na Aisha ai an yi sabani akan Ibn Shihab a wannan riwaya. Fa qala Malikun anhu, Maliku daga Ibn Shihab yace fa idza faraga ya'ani min qiyamil layli ittaja ala shiqqihi al-ayman hatta ya'tiyahu al-mu'adhdhin fa yusalli raka'atayn khafifatayn, cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya gama sallar dare sai kishingida akan hannunsa na dama ko bangaren sa na dama, yana kishingide har ladan yazo mishi da bayanin cewa lokacin sallah yayi. To a lokacin sai ya miƙe raka'a biyu takaitattu, kuma wannan riwaya ingantacciya ce. Wa hadha sarihun anna adja'a qabla sunnati alfajr, kaga wannan yazo qarara da bayani akan cewa kishingidar yana yi ne kafin sallar alfijir, kafin ainihin sallar rakatul fajr. Wa qala ghayruhu an ibn shahab fa idza sakata almuadhdhin min adhan alfajr, wasu ko masu riwayan suka ce idan ladan ya gama kiran sallar asuba wa tabayyana lahu alfajr, idan alfijir ya keto wa jaa almuadhdhin, ladan ya zo gare shi qama faraka raka'ataini khafifataini, sai miƙe ya raka'a biyu takaitattu thumma taja'a ala shakki al-ayman, sannan sai yake shingida. Qalu suka ce wa idha ikhtalafa ashabu ibn shahabin fal qawlu ma qalahu malik. Masu wannan magana suka ce idan aka samu sabani daga makarantar Muhammad ibn Shahabin Zuhri, riwaya ta bambanta da juna, to wajibi ne a tafi akan magana Imam Malik dan yafi kowa tabbas a cikin daliban makaranta. Li'annahu asbatuhum fihi wa ahfaduhum, yafi kowa tabbas a cikin su kuma yafi kowa karfin hadda. Wa qala al-akharuna, wasu kuma suka ce bal as-sawabu fi hadha ma amman khalafa malika, suka ce a anan waɗanda suka saba wa Maliku sun fi shi dacewa. Wa qala Abubakar al-Khatib, Khatibul Baghdadi yace rawa Malikun an az-Zuhri an Urwata an Aisha kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli min al-layli 11 raka'a wa yutiru minha bi wahida, manzon Allah yana yin sallar dare raka'a 11 yayi wutri da guda daya. Fa idza faraga minha, idan ya gama sallar ittaja'a ala shikkihi al-ayman, sai ki shingida akan bangaren shi na dama hatta ya atiyahul mu'adhdhin, halla dan yazo gare shi. Fa yusalli raka'ataini khafifataini, sai ya salla raka'a biyu yan takaitattu. Wa khalafa malikan, an samu wanda suka saba wa Maliku, suwane ne? Aqilun wa Yunusun wa Shu'aibun wa Ibn Abi Zu'ibin wal Auza'i wa ghairihi, da wasu su duk waɗannan jigajigan malamai ne. Farawo an Zuhri, suka ruwaito daga ainihin Zuhri annan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, cewa manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi, kana yarka'u ar-raka'atayn lil-fajr, yana yin raka'a biyu da yake yi ainihin kafin sallar asuba da raka'atul fajr. Thumma yattaji'u ala shaqqihi al-ayman, sannan yake shingida bangaren shi na dama qabla raka'atayn al-fajr, kafin yayi raka'a biyu din, amin, hatta ya atiyul mu'adhdhin, ko kafin halla dan yazo gare shi. Fa yakhriju ma'ahu, sannan sai su fita tare. Fa zakara malikun anna tija'ahu kana qabla raka'atayn al-fajr, malan khatibul baghdadi yace kaga sai Maliku ya ambaci cewa ana yin wannan kishingidan ne kafin nafilar raka'atul fajr. Wa fi hadisil jama'a, sauran dalibai kuma gaba daya, annahu taja'a ba'daha, cewa wannan durkuso ko kuma kishingida din bayan raka'atul fajr ne. Fa hakamal ulama'u anna malikan akhta'a wa asaba ghayruhu, sai malamai suka hukunta a ilmanta ilmin hadisi cewa ainihin wato Maliku ne ya kuskura riwaya, sauran mutane su ne suka dace. Intaha kalamuhu, magana al-Imam Abubakar al-Khatib al-Baghdadi ta kare. Jama'a, an yi kika kafa malamai su yi maganganu da dama jama'a cikin wannan mas'ala. Idan ka koma cikin Fathul Bari a cikin mujalladi na uku Kitabus Salati, Ibn al-Hajrin ya kakkawo maganganun, yayi maganganu haka ya kai ya kawo ya kai ya kawo, karke yake cewa dai al-Mahfuz abinda ya tabbata shine yana yin wannan durkusan ko kuma kishingidan ne bayan raka'atul fajr, domin ka'ida ita ce mun ji cewa Imam Malik shine asbatun nas wa ahfaduhum fi tul min tullabi Ibn Shahab, yafi kowa hadda da tabbas, amma waɗannan su ma masu hadda ne da tabbas. To dama yadda ake shamin shuzuzi da nakara shine idan mutumin kirki mai hadda ya saba wani mutumin kirki mai hadda, mutum daya da mutum daya, to za a duba wa yafi kwarin hadda. Wanda yafi kwarin hadda nashi ne Mahfuz, wanda yake da hadda da aka fita kwari nashi ne Shaf. To haka ko kuma a ce tarin mutane da yawa masu hadda a waje daya da wani mutum mai hadda shi kuma a waje daban, to yanzu za a yi hukunci da yawa cewa wane da wane da wane da wane mahaddata ne, ko da ɗaiɗaiwan su ba su kai haddan wancan ba, shi kuma shi kadai akan ɗayan lafazin, to nan za a ce ne to al-hukmu lil aktsariya, su da suka kawo labarin nan da yawa tunda su ma mutanen kirki ne, ko da kuwa in an gwama ɗaya da ɗaya a cikin su ba wanda ya kai wancan, to amma an hada shi yanzu sun fi karfin shi. Kamar da ka san misali, idan aka ce ga wannan da miliyan ɗaya, wannan kuma kowa na da 200,000 su biyar, ko kuma ce suna da 335 ko kaga kowanne ɗaya da ɗaya ya fi su arziki amma an suka hada kudin su wuri ɗaya sun fi shi ina ba da mun fahimci wannan to irin abin da aka mamaliku kenan taren dangi ne ma'ana duka waɗannan da akil da Yunusa da Shu'aibu da Ibnu Abi Zibin da Auza'i dukan su mahaddata ne kowannen su ɗaya da ɗaya bai fi maliku ba amma an kada su gaba ɗayan su dinnan riwayar su ta fi ta maliku idan suka yi ittifaki daga makaranta ɗaya shi kuma ya khalafa musu da haka na maliku anan ba mahfuzi bane shazi ne wasu malamai sun yi wannan tarjihin wanda shine wanda ya dace kai tsaye da ka'idojin musalawar hadisi wasu kuma suka ce a'a tunda dai an ce illar watin kishingidar shine hutawa to duk sanda mutum ya gaji in ya samu yanayin hutu zai iya hutawa da haka da ya gama sallar dare yana jira yayi sallar raka'atul fajiri sai ya ga da lokaci sai kishingida ya huta sai maluku ya ruwaito wannan da ya raka'atul fajiri ya ga har yanzu lokacin asuba bai yi ba sai ya ƙara kishingida ya ƙara hutawa sai su kuma suka ruwaito wannan da haka kowa ya ruwaito wani bangare ne in ji wasu malaman wannan tarjihin da a ce makaranta hadisin ba ɗaya ba ce ko da daidai ne da a ce ma'ana riwayar makarantar Ibn Shahabin ta zo da riwaya ɗaya riwayar wata makaranta kuma daban ta kawo wannan mas'ala daban to za a iya haɗa su haka amma tun da makharaji ɗaya ne daga Ibn Shahabin daga Urwa daga Aisha to wannan tarjihin akwai ta'assufi a cikin shi akwai kokarin wato ba a so a ga laifin kowa ana so a yi balance akwai haka a ciki wallahu alam amma dai wannan shi maganganun da malamai suka yi ba a iya samun su a cikin wancan littafi na ainihin al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani Allah ya gafarta musu gabaki daya to ina ganin jama'a tunda mun samu ta gaba bari mu tsaya anan ko duk da sauran minti nawa ne yanzu kaya isa haka bari mu kwana anan insha Allah sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi daga inda yake cewa wa qala abu talibin qultu li ahmad na tambayi ahmad dan hanbali kenan sai mu tsaya anan insha Allah abun nan ku faɗa daidai mata Allah ya ba mu ladan shi Allah ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu Allah ya sa muna yi dan Allah ne Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da riya da ainihin kete ko hasada ko gaba muna addu'a ta musamman ga babban malamin mu malam Muhammad Awwal Adam Al-Albani wanda wasu ƴan ta'adda suka bindige shi bai je bai gani ba Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama muna fata Allah ya karbe shi a matsayin shahidi ubangiji Allah ya bashi ladan ayyukan shi na alkhairi Allah ya gafarta mishi kurakuransa Allah ya rangwanta mishi shi da Abdullahi ɗansa da matarsa Ummu Abdul Barri muna addu'a irin wannan ga sauran bayin Allah da suka riga mu mutuwa iyayenmu da ƴan uwanmu da malamanmu da abokanmu ubangiji Allah ya gafarta musu Allah ka ji kansu da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka gyara mana ƙasar mu Najeriya Allah ka taimaki shugabanninmu akan yin alkhairi Allah ka saddada su Allah ka sa su akan turba ta gari Allah ka tsare mu daga sharrin makiya da mahassada da ƴan kwace da makaryata da masu neman kawo barna a cikin addini ko rayuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh